kungiyar Jama'atu wal Kitabu was Sunna ita ce ta shiryawa a zan kasa a nan da magaran wanda ya hada kasashen makwabtan Niger irin su Nigeria, Ghana, Kamaru da Chadi. An shirya shi ne da zummar fadakar da jama'a kan muhimmancin zaman lafiya da amfanin ilimi, yaki da tsatsauran ra'ayi. Shu'aibu Muhammad shine shugaban kungiyar Al-Kitabu was Sunna na kasa.
Neman zaman lafiya da kuma kadin kan al'umma, to shine muke waye ma mutane kai game da wannan addini. Addinin musulunci bai ta'addanci. Duk wani addini za ka ga an laba an ce musulmi ne suna ta'addanci zub da jinin musulmi ko kace musulmi. Wannan busu gane musulunci ba. Mu ba tahiyya muke nan ba. Mu tahiyya ce wanda muke kwantar da hankalin mutane su gane addinin musulunci, kuma addinin shine addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Shi ya nuna zaman lahiya da ainihin kare jinayen mutane ta ainihin karkashin musulunci. Ba inda zai zub da jinin musulmi sai wanda ya taka dokar da shi musulunci ya aje doka, amma haka kawai aje a masallaci a zub da jinin musulmi ko a samu mutane a ainihin kashe su, ai wannan ba addininmu bane wanda Annabi zo da shi. Shi bai zo da wannan ba. Wanda ke wannan da'awa yayi ne dan ya shafa ma addinin Annabi kashin kaji. Har wanda ba musulmi ba akwai haƙin da musulunci ya ce a bashi na azamna lafiya, kowa ya san haƙin wani. To wani shi muke waye ma al'umma ta musulunci a duniyar musulmi, muke waye musu kai dan azamna lafiya ba zub da jinin wato wasu mutane a cikin tahiyyarmu.
A wannan lokaci da ake ciki, babban kalubale shine tsatsauran ra'ayi da ake fuskanta a wasu wurare, musamman ma a bangaren wasu matasan. Muhammad Sani Ashir, limami na kofar Nasarawa a jihar Kano ta Najeriya, daga kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, cewa yayi ken ilimi amfani da shi.
Idan ana gudanar da abu ba bisa sani ba, to anan ne ake samun matsalolin da suke abin nan. So babu abin da ya dace a ce malami mai kira zuwa ga musulunci yayi irin ya dora mutane akan ilimi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yanda musulmi zai fahimci cewa ba zai aiwatar da wani aiki ba sai bisa dalili sai kuma bisa hujja. Abinda da yake haifar da damuwa da rikici a cikin al'amuran addini, har ma a samu wani mutum ya dauki zazzafan ra'ayi kawai saboda yana yin addini ne a bisa san zuciyarsa, ba yana yi ne a bisa ilimi ba. Amma ilimi baya koyar da zafin kai, ilimi baya koyar da tashin hankali, ilimi ko baya koyar da ta'addanci. Duk lokacin da kaga musulmi yana yin wani abu ya wuce gona da iri, to ba wai fa bisa ilimi doran alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ba, ya dauki wani son zuciyarsa ne.
Malam Ibrahim dan agaji ne ya bayyana irin rawar da suke takawa tare da kira ga wasu ƴan uwan shi matasa.
Mu aikin mu ya agaji shine taimakawa da karfin namu, musamman idan aka zo wajen hilin wa'azi, muna kula da dukiyoyin mutanen da suka kawo kenan abubuwan hawan nasu da kuma shiga da hice. To abu na hukun da nake so in kira matasa shine na hukun karatu, dan idan ya zamanto baka da ilimi aikin banza ne, kowa yana iya jan kai ya saka wadda hanya ba ta daidai ba. Na biyu shine a nemi aikin yi, idan mutum bai da aikin yi to kowane abu ya zo ya tarbe shi, yana iya shiga cikin shi.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.